zaman duniya mata ina kuke
Bamu da dun tsoro ba ma kauro ku ta ko jama'a fa ku zo ga mu ai ku zo ga mu mu ku dan banza
wai shagare walle wai shagare walle duniya ta yi dadi
bamu na mu fane bamu yan manne su ne ko mu ne bamu yan zane ko wana mu ne to ku zo zaune wani zabo ne wani karfa ne wani mahe ne wani malan ne wani boka ne mai cin yan shiloli
shagare walle wai shagare walle wai shagare walle ku basarun
mu duniya ta zo jama'a sun zo kudi sun zo abokai ne sun zo ɗan uwa sun zo makiya sun zo kowa ma fayyar zo da arzikinmu na kowa
soyayya ce
mai shagare walle
masakankance
mai shagare walle
saboda kyan zance
mai shagare walle
naɗi mauce
mai shagare walle
su salama karama da alama da shi je ki dauda shi karki yo ba shi da ki san burge kowa wata tai gulma a bikin lami ta hada gurmi gulma tai tsami an kure ta gaban kowa so amana ne karki ruda shi kauna ba shi saki dauna shi so da so dadin kowa
shagare walle wai shagare walle wai shagare
shi wata rana zaya zamo mai shi in faka ta kashi sakayya tana gun Allah mai shi dauki ruwa ba shi in ya sha ka kore kishin shi ni zan gaida shi mai gaishe ka karkai mai kyashi washe gare
mu gani komai ya
shagare